أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yan uwa barkamu da saduwa a wannan lokaci mai albarka wanda muka saba gabatar da tarihin shugabanninmu sahabban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Wannan shine zaman mu na 17 kuma yau muna ranar 2 ga watan Zulhijja shekara ta 1443 bayan hijirar shugaba alaihi salatu wassalam. Wazuriri da 1 ga watan July shekara ta 2022 miladiya. A darasinmu wanda ya gabata mun ji tarihin Imamul Hasan da wasu daga cikin halayensa masu girma radiyallahu ta'ala anhu wa alaihi salam. To sannan mun karkare jawabi akan abin da ya shafi kadan daga cikin wasiyoyinsa da kuma wa'azuzzukansa. Imam al-Hasan radiyallahu anhu wato kogi ne na ilimi, wanda shi kogin ilimi idan ya ambaliya to yakan dan zubo da kadan daga cikin gwalagwalan dake cikin sa. To kamar haka ne Imam al-Hasan ya dan fado wasu maganganu na hikima da wa'azantarwa wadanda a cikin su akwai kadan daga cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya zuba mishi na sirrin ilimi, kasancewar su ahlul baitin nubuwa, kusan tushen ilimin dama a gidansu yake. Ya kasance daga cikin wa'azuzzukansa da suka shafi taslimi ga Allah subhanahu wa ta'ala, wato miƙa wuya ga Allah, yana cewa man la yu'minu billahi wa qada'ihi wa qadarihi faqad kafara. Duk wanda bai bada gaskiya da Allah da hukuma sallama wa hukuncin Allah da kaddarar Allah, duk wanda bai sallama waɗannan abubuwan ba, to tabbas wannan ya kafirta. Yace wa man hamala zambahu ala rabbihi faqad fajara, wanda kuma ya dora laifin abin da ya aikata cewa wai ai Allah ne ya nufi shi, shi yasa ya aikata kamar yadda wasu suke yi, wasu fajirai suke yi. To wannan in mutum ya zama haka ko ya faɗa haka, to duk laifin ya zama fajiri. Domin kamar yadda ya faɗa yace inna Allah la yuṭā'u istikrāhan, domin shi Allah ba abin shi ala tilas, wato ba tilastawa bayi Allah ya yi cewa dole sai sun bi shi ba. Kawai dai Allah ya ce inna hadinahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Allah ya gaya wa ɗan adam hanyoyi guda biyu, da hanyar da ɗan adam in ya bi ta insha Allah zai sadu da yardar Ubangijinsa kuma zai samu gidan yarda, wato shi ne aljanna. In kuma mutum ya kaucewa wannan, to zai sadu da fushin Allah da kuma azaba. Allah ya kiyaye. To shikenan wanda duk mutum ya ga dama ya bi, to zai samu abin da aka alkawarta a ƙarshen al'amari. Don haka kamar kadariya da suke da kadariya da jabariya da suke da wata aqida ta cewa wai ai Allah ya tilastawa bayi ne cewa su bi shi, to shine Imam al-Hasan anan yake musu raddi. Yace domin shi Allah subhanahu wataala kuma abin da kaga ya bawa bawa ba ya bashi ne saboda wannan bawan ya rinjaye shi ba, domin Allah shine sarki mamallakin komai da kowa, kuma shike da iko akan dukkan abin da ya kaddara wa bayinsa. Idan sun yi aiki irin nabin Allah, to Allah ba zai tsare su tsakaninsu da samun yardarsa ba. Yace da a ce Allah ya fi tilastawa bayi ne bisa cewa dole sai sun bauta mishi, yace to ai da lada ya sare gare su, da shikenan ba sai an ba su lada ba tunda kirasta musu akai su in sun kaga ba sai an ba su lada ba kenan to amma saboda cewa an ba su zabi ko mutun ya bi hanyar shari'a ko ya bi ta bata sai mutun ya zabi ya bi hanyar shari'a din dan neman kusanci da ubangijin shi shine sai aka kwadaitar da shi da dan wani abu na lada wanda zai samu gurgurdan kyawun niyyar shi yace haka nan da a ce Allah tilastawa bayi akan ayyukan sabo yace to da azaba ta sauka daga buransu wato da tilasta musu yi akan su saba mishi to a shikenan kaga da dan me za a yi musu azaba da ba za a musu azaba ba ke yace kuma da a ce Allah subhanahu wataala ya kyale bayi haka babu lada babu ukuba yace to da gaba ɗaya wannan ya zama kamar ajizanci ne kenan a cikin kudurarsa to shi yasa Allah subhanahu wataala bai bar su haka ba dan haka Allah subhanahu wataala sai ya sanya su bisa wata mashi'a ta musamman wacce su bayin ya boye musu mashi'ar tana wajensa subhanahu wataala idan sun aikata aiki na kwarai to shikenan Allah shike da minna akan su domin shi shirye da su zuwa ga wannan aikin idan kuma suka aikata aiki na sabo to Allah shike da hujja akan su saboda ya riga ya gaya musu hanyar da za su bi mai kyau ya bayyana musu hanya mai kyau sai suka karkace suka bi hanyar sabo dan haka Allah yana da hujja akan su kana yana da wani wa'azi na musamman wanda yayi game da ambaton mutuwa akwai wani wanda ake kiran shi Junada ɗaya ne daga cikin almajiran Imam al-Hasan yace mishi ya Junada kai tana dun guzuri saboda tafiyar da ke gabanka kuma kai kokari ka riki guzuranka kafin ranar cikar ajalinka kai sani cewa kai kana neman duniya ne ita kuma mutuwa tana neman ka yace kuma kada ka dauki bakin ciki saboda ranar ka wacce bata riga ta zo ba ma'ana kada ka dauki bakin cikin yau ka kai shi gobe duk abin da zaka yi kai shi ka gama a yau yace kuma kai sani cewa ba za ka tsorwurci wani abu na dukiya ba sama da abin da Allah subhanahu wataala ya riga ya kaddara maka kuma ba za ka tsorwurci wani abu na dukiya wanda baka yi amfani da shi don neman yardar Allah ba ba sai ka zamto tamkar ma'aji ne ga wasunka ka tsorwurci dukiyar ka tara baka aikata aikin alkhairi ba kuma ka mutu wasu kuma su zo su yi aikin alkhairi din su samu ladar yace kai sani cewa ita duniya abin da ka samu a cikinta na halal akwai hisabi cikinsa abin da kuma ka samu a cikinta na haram ta hanyar haram ka bi ka tara to shi kuma wannan ukuba ce ke cikinsa abin da yake kuma mutashabihi ne wato shubuha ne yace shi kuma akwai zargi daga Ubangiji da zai maka dan haka ka ajiye duniya a matsayin tamkar wani mushi ka riki gurgurdan abin da kasan zai ishe ka idan ya kasance halal ka riƙa to shikenan dama ka kasance ka ji tsoron Allah cikinsa yace idan kuma haram ne ka riƙa to anan kuma laifin da ke ciki in ka tuba to zai zamto baka da sauran wani hukuba a wajen Allah in ka mutu in ka tuba kafin mutuwarka yace dan haka riƙa daga duniya gurgurda yadda zaka riƙa daga mushi inda mushi ubangiji cewa yi kamar dun ragaira bagin wala adin kuna isma alai wanda ya buƙatu ba mai ƙetare iyaka ba ba mai zalunci ba ya buƙatu zuwa ga wani abu na mushi saboda tsananin yunwa ko saboda tsananin da yake ciki to shikenan wannan babu laifi a kansa ka nemi duniya tamkar zaka rayu har abada amma kuma ka nemi lahirar ka kai aiki don neman lahirar ka kamar gobe za ka mutu idan kuma kana neman girma ba girma irin na dangi ba kana neman kwarjini da haiba ba dan mulki ba to ka fita daga wannan askancin na saban Allah ka bi Allah subhanahu wataala sai ka samu girma ba tare da dangi ba ka samu kuma haiba wato kwarjini a cikin bayin Allah ba dan wani abu na mulki ba haka nan Imam al-Hasan ya ce idan ka buƙatu zuwa ga suhuba wato abota yin abota da mutane idan to kai abota da mutumin da
idan kai abota da shi abota da shi za ta kawata ka wanda za ta kara ma mutunci a idan mutane saboda kana tare da wani mutumin da idan ka riƙa daga gare shi zai kiyaye maka mutuncinka idan ka nemi taimako daga gare shi kuma zai taimake ka idan ka faɗi magana zai gaskata ka haka nan idan wani abu ya faru a bayan idanka zai tsare ma mutuncinka idan ka miƙa hannunka zuwa gare shi dan neman wata falala zai miƙo ta gare ka idan kuma wani abu na laifi ya bayyana daga gare ka to zai toshe wannan barakar idan ya ga kuma wani kyakkyawan al'amari daga gare ka to zai riki wannan al'amarin ya yaba maka idan ka roki shi wani abu zai baka idan kai shiru ma kafin ka nema zai baka idan kuma wani abu na cutukan yau da kullum wani bala'o'i na yau da kullum ya same ka zai taimake ka to wannan shine cikakken aboki wanda wasu bala'o'i na cutarwa ba za su faru daga gare shi zuwa gare ka ba ba kuma zai wulakanta ka a gaban jama'a ko a bayan idanka ba haka nan idan wani abu ya faru tsakanin kai da shi to zai fifita ka akan kansa to wannan shine aboki na gaske Imam Hassan radiyallahu anhu yayi rayuwa mai albarka ya rayu shekara 40 da wasu abubuwa a duniya kuma yayi shahada ne ta hanyar sammu wata mata ce daga cikin matansa ana kiranta Ja'adatu ita ce ta rika shayar da shi sammu saboda makirci irin na mata ji kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mata shayar da shi sammu guba da haka har wannan gubar ta kai ga ta tsinka mishi abin nan hantar shi irin kai ga gubar ta tsinka mishi hantar shi wata rana yana zaune kawai yayi tari kawai sai ya ga yayi tari haka sai ya ji nama a cikin bakinsa yana fito da shi sai ya ga naman hantarsa ya rasu ne a shekara ta 49 bayan hijira a cikin watan safar ranar 7 ga watan safar kuma an binne shi a nan a garin Madina a makabartar Baqi'ul Gharqad wato makabartar da ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke da kuma wasu daga cikin manyan sahabbansa mafiya yawa a nan suke wannan shine Imam Hassan jika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kamar yadda aka sani kamar yadda duk nayi bayani muna dai cikin tarihin sahabbai ne ridwanullahi alaihim to kuma dama na faro ne daga khulafa'ur rashidin to tunda shi Imamul Hassan yana daga cikin cikon khulafa'ur rashidun to kuma an faɗi tarihin sa yanzu kuma sai tarihin dan uwansa Imamul Hussein wanda dama a cikin kowace falala da fifiko kusan suna yin tarayya ne da juna sunan shi Al-Hussein radiyallahu anhu mahaifinsa shi ne Amirul Muminina Ali ibn Abi Talib Laysu Bani Galib radiyallahu ta'ala anhu kakansa shi ne Sayyidul Awwalina wal Akhirin Khatamun Nabiyina wa Imamul Mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mahaifiyarsa ita ce Sayyidatu Nisa'il Alamin shugaban dukkan matayen halittu baki daya ita ce shugabarmu Nana Fadima Az-Zahra ƴar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an haife shi a ranar 3 ga watan Sha'ban shekara ta 4 bayan hijira wato kamar kimanin shekara guda kenan da sati 2 bayan haihuwar yayansa ba tagwaye bane yawanci Hassan da Husaini mutane suna tsammanin kamar tagwaye ne ba tagwaye bane na farkon sai da ya shekara guda har da kamar sati 2 ko 3 sannan aka haifi na biyu wa da ƙani ne kawai sai dai kusancin haihuwar shekara 1 ne tsakaninsu shi na farkon an haife shi ne a ranar 15 ga watan Ramadan shekara ta 3 bayan hijira shi kuma na biyun wato Imam Hussein an haife shi a cikin shekara ta 4 bayan hijira a ranar 3 ga watan Sha'ban a shi ma bai kai shekara guda ba wata 11 ne wata sha ɗaya ne. A wata sha ɗayan ma babu kwana goma sha biyu. Wata goma da rabi ne tsakaninsu. Shi yasa wasu malaman tarihi sukan ce wata ɗaya ne tsakanin shi Imamul Hassan yana da wata ɗaya a duniya aka samu cikin ƙanin nasa Imamul Hassan. Kuma an haife shi ne a garin Madina Al-Madinatul Munawwara. Ya rasu ne a ranar 10 ga watan Al-Muharram shekara ta 61 bayan hijirar kakan shi alayhi salatu wassalam. Kuma ya yi shahada ne a wani waje da ake kiran shi Karbala daga cikin garuruwan Iraq. Wannan wajen an ce Imamu Ali radiyallahu anhu ya zo wucewa ta wajen zai tafi zuwa Kufa sai ya tsaya yake cewa yaya sunan gunnan, sai aka ce mishi Karbala, yace Ardu Karbin wa Bala'i, ƙasar baƙin ciki da bala'i. Sai ya sa kuka yana ta kuka yana cewa anan za a kashe su, anan za a kashe su, anan za a kashe su. Sai sahabban shi waɗanda suke tare da shi suke ce mishi suwa za a kashe? Yace wasu jama'a ne daga cikin ‘ya’yan Annabi sallallahu alaihi wasallam, daga cikin ‘ya’yan gidan annabta, anan za a kashe su. A nan kuwa aka shahadantar da su shekara ta 61 bayan hijira. Su wajen su 17 ko 18. Waɗanda ma dai aka bari da rai ɗin su ne 17 ɗin ko 18. Amma sauran waɗanda aka kashe sun fi mutum 20 a cikin har da jarirai. Har da wani jariri ɗan Imamu Husaini, wani marar imani ya harbe shi da kibiya a wuya. Tarihin ba shi da daɗin ji. Wani gwamna ne daga cikin gwamnonin Yazidi ya yi haka. Abin ba shi da daɗi ko kaɗan. Imamu Husain radiyallahu anhu bayan an haife shi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya zo ya ɗauke shi ya mishi tahaniki, ya mishi kuɗuba, sannan ya sanya mishi suna Husain. Kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana matuƙar son shi, yana girmama shi ƙwarai da gaske. Malaman tarihi suna masa kirari kamar haka. Suna ce masa attaqiyyun naqi, wato mai tsananin tsoron Allah, mai tsaftacciyar zuciya. Suna ce masa asharifur ƙurashi, wato sharifi ba ƙurashi, maɗaukakin ba ƙurashi. Suna ce masa arqanatul abid, wato mai yawan tsoron Allah, mai yawan ibada. Suna ce masa alkarimus sakhi, mai karamci, mai yawan kyauta. Suna ce mishi azzahidut taqi, mai yawan gudun duniya, mai tsoron Allah. Suna ce mishi baɗul Karbala, wato gwarzan yaƙin Khaibara, gwarzan yaƙin Karbala. Saboda a wannan ranar kafin su shahadantar da shi ya kashe da yawa daga cikinsu. Sojojin na gwamnan Yazidin sun kai wajen su 300,000 a gun ko fiye da haka. Amma an ce da ci irin Imamu Husaini akwai kamar shi guda 10 da za su ƙarar da su. Saboda ya musu ta'adi mai yawan gaske kafin su shahadantar da shi. Kuma yana kan dokin kakan shi sallallahu alaihi wasallam, wani doki mai suna Zuljana Hayu, haka ake mishi kirari shi dokin Zuljana Hayu, da shi ya fita a ranar da za a shahadantar da shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ɗaukarsa tun yana jariri, yana ɗaukar shi a kafaɗarsa yana cewa Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbahu, ya Allah ni ina son Husaini, Allah ka so shi. Kamar yadda ya zo a cikin Sahihul Bukhari da Sahihul Muslim da Sunan Tirmidhi da Sunan Ibn Majah, hadisi ne ingantacce. Sannan ya kasance yana cewa Husainun minni wa ana min Husain, ahabba Allahu man ahabba Husain, wa Husainun sibtun min al-asbab. Husainun sibtun min al-asbab, yace Husaini daga gare ni yake, ni ma daga gare shi nake. Allah ka so duk wanda ya so Husaini. Husaini jika ne daga cikin jikoki. Shi ma wannan hadisin Ibn Majah ya ruwaito shi da Imam Tirmidhi, kuma Albani ma ya inganta shi a cikin as-sahiha nasu nashi wato sahihul da kuma sahihul jami. Hadisi na 3146 a cikin sahihul jami. Da kuma as-sahiha nashi hadisi na 227. To abin mamaki anan shine mutane har ba sa so wai ka dauko tarihi Imam Husaini. Saboda kar a ce maka dan Shia. Waɗannan bayin Allah fa tsarkaka. San su wajibi ne. Wajibi ne yana daga cikin imani. Kaji kana san su yana daga cikin imani. Kaji wani kaikayi a ranka game da su. Shi kuma wannan alama ce ta munafurci. Alama ce ta rashin imani. Ko menene in aka ce dai ga su ga kuma wani wanda ba su ba. To haramun ne ka fifita wani wanda ba su ba fa a kansu. Saboda su ƴaƴan gidan Annabi ne sallallahu alaihi wasallam. Duk kuma abin da aka ce ga na Annabi ga na wani ai ba zai yi ka fifita na wani akan na manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam. Indai har kana da imani a cikin ranka ba za ka fifita na wani akan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kafin a haife shi kamar yadda ya zo a cikin silsilatul sahiha na Albani hadisi na 821 ya kawo ruwayar daga Umar Fadl bintul Haris matar Al-Abbas baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ta yi mafarki mafarkin ya firgita ta sai ta tawo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam a firgice tace ya Rasulullahi naga wani mummunan mafarki. Abin ya firgita ni yace me kike gani? Ya Rasulullahi gani nayi kamar jikinka ya wani bangare na jikinka ya yanki ya fado a cikin daki. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya murmushi yace mata alkhairi kike gani? Kwanan nan Fadimatu za ta haifi wani yaro namiji kuma a dakin ki zai girma. Dazan kuwa akai shine Imam Husaini. Ba dai ba kuwa si Nana Fatimatu Zahra radiyallahu anha ta haifi wannan jariri nata mai albarka wanda babu wani jariri a wannan lokacin wanda ya kai shi albarka da tsarki da albarka da haske. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya mishi kudu bayan sanya mishi Husaini sannan kuma ya mishi aqiqa ya rarraba naman bisa fakirai da miskinai. Imam Husain radiyallahu anhu ya taso a gidan annabta sannan ya kasance ya ladabtu da irin laduba irin na gidan annabta. Mutum ne shi mai hakuri mai zumunci mai mutuntawa da karramawa ga dukkan bayin Allah sannan shi mutum ne mai yawan tsoron Allah mai tsananin kiyayewa daga duk abin da ya shafi saban Allah ko sabawa shari'ar Allah. Saboda tsananin tsoron Allah sa har sai da mutane suna ce masa kai kai wannan wanne irin tsoro ne gare ka tsakaninka da Ubangijinka ka da tsananin tsoron Ubangijinka sai yake ce musu ai babu wani wanda zai amincewa tanadin Allah sai wanda ya zamto bai san abin da yake yi ba. Yace kuma babu wanda zai amintu a ran alkiyama sai wanda ya kasance yana tsoron Allah a nan duniya. Ya kasance Imam Husain mai yawan yin kuka ne saboda tsoron Allah da kuma kankan da kai ga Allah subhanahu wataala. Ya kasance shi mutum ne mai yawan shagaltar da lokutansa da yawan sallah da azumi. Ya kasance a wuni daya da dare da wuni yakan sallaci sallah raka'a dubu fa a kullum ba wai sati ko wata guda ba. Jika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan sa ne Ali Zainul Abidin ne yake bada labarin cewa mahaifinsa Imam Hussein raka'a 2000 yake a kullum. Kai yanzu wanda mu yanzu wanda ba ƴaƴan kowa ba ba komai ba mutum sai ai sallar farilla ya tashi fita raka'a 2 ma ba zai ba yana da abin da yake wannan yanzu kaga sallar magruba nan muka yi tunatarwa ce duka ba ta minti 3 ba amma fiye da rabin masallacin duk sun tafi kowa ya tashi saboda kowa yana da abin da zai je wanda yafi wannan abin da za a faɗa da sharri shedan mala
ba abin da za a je abin ma zai je kamar ma gurma zai
kware kuwa kware kuwa su suka fi yawa ba to ga jika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin sallah nafila raka'a 1000 a rana daya. Ibn Zubair yana bada labari game da yawan ibadarsa bayan an kashe shi wato bayan an shahadantar da shi yake cewa wallahi kun kashe shi alhali ya kasance shi mutum ne mai tsayewa dare mai tsananin tsayewa dare sannan kuma mai tsananin wuni cikin azumi koyaushe kwana yake yana tsayewa dare sannan ya wuni da azumi haka yake aikin haji kuwa da shi da dan uwansa kowannensu aikin haji 25 suka da kafa banda wanda aka yi akan abun hawa da kafa kawai su taka daga Madina su je Makka su aikin haji shi da Imam Hassan kowanne 25 suka idan ya je aikin haji yakan rike Hajarul Aswad dai rukunin nan na Hajarul Aswad yana addu'a yana cewa ilahi an'amtani falam tajirni shakira wabtalaitani falam tajirni sabira fala anta salabta ni'mata bitarki shukr wala adamta shiddata bitarki sabr ilahi ma yakunu min al-karim illa al-karam sin cikin askantar da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala yakan rike jikin dakin Ka'aba yakin ce ya ubangiji na kai ni'ima a gare ni baka same ni mai yawan godiya ba ka jarabce ni da musibi baka same ni mai yawan hakuri ba kuma ya ubangiji baka tube min wannan ni'imar saboda karancin godiyata ba sannan baka dawwamar da ni cikin tsanani saboda karancin hakuri na ba ya ubangiji na babu abin da ke fitowa daga karimi sai karamci wato ya ubangiji kai mai karamci ne kai karimun ne babu abin da muka sani daga gare ka sai karamci kaga wannan duka godiya ne ga Allah subhanahu wataala. Wata rana Imam Hussein ya fito domin tafiya umra ya je garin Makka anan sai jinya ta kama shi tun daga hanya ma tun akan hanya jinya ta same shi mai tsanani mahaifinsa Amirul Mu'minin Sayyidina Ali dan Abu Talib radiyallahu anhu ya zo ya same shi domin yana garin Madina ya samu labarin ɗansa babu lafiya sai ya taho ya zo ya same shi alhali yana cikin tsananin jinya ya ce ya kai ɗana me ke damun ku ya ce ya Amirul Mu'minin kaina ne yake ciwo sai na Ali radiyallahu anhu ya rike kan yayi mishi addu'a sai ya sa aka kawo abin hadaya wato raƙumansa na hadaya duka ya soke su sannan ya aske mar kan nashi daga nan kuma sai ya dora shi akan abin hawa aka maida shi gida Madina an maida shi Madina kenan sai kuma lafiya ta samu ai lafiya na samuwa sai sake dawowa dai umrar sake dawowa radiyallahu anhu daga nan ce Imam Hussein mutum ne shi mai yawan hakuri bayan ibada ga tsananin hakuri kamar yadda dai a wajen ba da tarihin dan uwansa Imam Hassan ka faɗi kaɗan daga cikin halayensa na hakuri da juriya shi ma Imam Hussein haka yake ya kasance Imam Hussein yana daga cikin mutane masu girman hakuri da juriya birni ya kasance wannan hali da ɗabi'a mai albarka tana daga cikin mafiya girman siffofin da ake siffanta shi da su bai taɓa fuskantar mai munanawa da kuma munanawa ba ma'ana bai taɓa munanawa wani don ya munana mishi ba bai taɓa kuma munanawa wani saboda ya yi masa laifi ba ya kasance yakan yi haƙuri da duk abin da aka yi mishi hasali ma sai dai ya saka da alkhairi. Ya kasance wata rana yana alola sai ruwa ya kare mishi, daga sai ya kira wani bawa daga cikin bayinsa yace kawo min ruwa. Sai ya dauko wani tulu wanda Imam Hussein yake matukar san tulun saboda yana shan ruwa daga gare shi. Sai ya dauko wannan tulun yazo dan ya kawo mishi wannan ruwa. Kawai sai tulun ya gangaro daga kansa ya fado akan Imam Hussein. Tulun ya fashi kuma ya zanto ya fasa mishi lebi. Aka leban sai yana jini. Kaga me ya cancanci Amar? Kaga ladabtarwa. Amma bawan saboda ya san yayi aikata lafi mai girma. Nan da nan sai ya ce ya Maulaya inna Allah yaqulu wal kazimina al ghaiz. Sai ya ce ya umman gidana kai sai ki sani cewa Allah subhanahu wataala yana cewa wal kazimina al ghaiz da masu hadiye fushi. Imam Hussein sai ya ce karka zamto gaizi to na hadiye fushin na ba zan maka komai ba. Sai ya ce sai bawan ya kara da cewa wal afina anin nas da masu yin afuwa ga mutane. Imam Hussein sai ya ce mishi kar afautu an kai maka afuwa. Bawan sai ya kara da cewa wallahu yuhibbul muslimin. Imam Hussein sai ya ce anta hurrun liwajhillah je kana yantar da kai domin neman yardar Allah. Kaji fa galibi mai girma ya aikata kuma ga abin da aka yi mishi. Ba iya haka kawai ya bar shi ba, sai ya sa a kawo mishi wasu kuɗi masu yawa da dukiya mai yawa fa ya dauka ya ba wannan bawa yace gashi nan ka je ka. Ya ba shi dukiyar da duk inda ya je ya isa a sanya shi a cikin mawadata. Kamar yadda dai dan uwansa Imam Al-Hassan shi ma in man karanta a cikin tarihinsa ya dawo gida ya samu wani ragonsa ko akuyarsa an kakkarye kafafun. Sai kira wani bawan sai yake cewa wani ya naga wannan dagon haka wai karya shi. Sai yace ni ne. Me dalili me yasa kai? Yace wallahi na yi ne kawai dan bata maka rai. Dan jefa ka a cikin damuwa. Sai yace to ni kuma yau sai na faranta maka rai. Yace je kana yantar da kai. Ya kawo kuma wasu wata dukiya irin ta yanke talauci. Ya bashi yace je ka da wannan din na baka. Kaga ba irin mutanen mu ne yanzu wanda mutum kawai kamar jira yake kawai a saba mar dan ya munana. Kai tsaye ma mutum ya tana duk munanawar sai ya generalizing ma musamman ma yanzu a wannan zamanin na siyasa. Mutum ya tana duk miyagun kalmominsa kawai sai ya dora gaba daya akan ai duk wanda ma ba a cikin mu yake ba to dan kaza ne kaza ne shi. Wani lokacin har kamar kafirci zaka ga mutum yana dorawa akan wanda yake jam'iyyar siyasar da shi baya ci. To wannan shine bambancin mu da su. Su sukan tanada hakuri da kyautata tun kafin a munana musu. Mu kuma a yanzu tanadar rashin hakurin ne da munanawa tun kafin ma a munana mana. Mun tanada dama kawai jira muke mu ganka ka saba da mu sai mu dora maka. Wannan ga saba da shi kawai kamar kafirci zai dauko ya dora maka. Wannan ga saba da shi ya kawo dauko kanwar bid'a ya dora maka. Wannan ga saba da shi ya jenko bakaken maganganu abin ma da baka taba sani ba a game da kai ci shi masa ce ai kai ne. Imam Hussein radiyallahu anhu ya kasance daga cikin shugabannin masu tawabu domin ya gaji wannan halin daga mahaifin shi Imam Ali da kuma kakan shi Sayyidul Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Hakika malaman tarihi sun ruwaito abubuwa da yawa na daga halayen Imam Hussein ɗin tawabu. Daga cikin wannan wata rana ya zo wucewa ta wajen wasu miskinai daga cikin ahlus suffa sahabban nan na Annabi sallallahu alaihi wasallam masu zama dan karɓar alqur'ani jihadi sallah da sauransu. Su ba sa kasuwanci ba sa noma ba sa komai. Ya zo wucewa wata ran ta kusa da su sai suka kira shi zuwa ga cin abinci tare da su. Sai ya sauka daga kan abin hawan shi ya zo ya zauna tare da su ya ci. Sannan sai ya ce to na amsa kiranku kuma ku zo ku amsa kirana ku zo mu tafi gidana. Suka biyo shi zuwa gida. Da ya zo sai ya ce wa matarsa akwai matarsa mai suna Ar-Rubab. Sai ya ce mata kawo min duk abin da ke wajenki na kayan ajiyata na dukiyata kawo min da kawo gaba ɗaya wannan kudin aka yi rarraba musu kowannen su aka yi rarraba musu gaba ɗaya kudin ya kare ya azurta su da kudade masu yawa kudade masu nauyi kaga anan ma kaga sai kama da halin yayan nasa radiyallahu anhu wanda shi ma ya zo wucewa ne yaga wasu miskinai suna cin burasa ko su kai masa tayi yaje ya ci tare da su bayan ya ci tare da su sai ya ce to tunda na ci abincin ku ni ma ku zo mu je ku cina ya kira su zuwa gidan shi ya musu liyafa irin ta alfarma suka ci abinci suka koshi sannan ya kawo kuɗi mai yawa ya ba su wata rana Imam Hussein ya zo wuce ta kusa da wasu fakirai suna cin gurasa daga cikin irin dukiyar sadaka sai ya gaishe su sai suka kira shi suka ce ka zo mu ci abinci ka zo ka ci tare da mu sai ya ce ai ba dan dai wannan abin da kuke ci kuma sadaka aka ba ku ba da na ci saboda su ahlul bait ba sa cin sadaka kamar yadda mushe ya haramta a gare ka to haka su kuma cin sadaka ya zama haramun gare su haramun ne su ci sadaka saboda su tsarkaka ne idan kuma sadaka kafin da ita ne daga gare ka saboda ta tsarkake ka dauda ce ta mutane su ku tsarkaka ne ba za su ci dauda ba shi yasa da Annabi sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidan shi ba sa cin sadaka Imam Hussein amma duk da haka sai ya ce to ku zo gidana ina gayyatar ku yi kira su suka je gidan shi ya ba su abinci mai yawa suka ci suka koshi sannan ya kawo sutura ya rarraba musu sannan ya kawo kuma kuɗaɗe mai yawa ya ce ga wannan a rarraba musu haka nan wata rana akwai ƙanin shi mai suna Muhammadu ibn al-Hanafiya shi ma ɗan Sayyidina Ali ne shi kuma mahaifiyar shi wata mata ce daga Banu Hanifa mutanen Muslimatul Kazzab bayan an yaƙe su da aka samo bayi to sai Sayyidina Umar radiyallahu anhu ya duba ko Sayyidina Umar ne ko Sayyidina Abubakar ɗaya daga cikin su sai ya duba wata kyakkyawar baiwa da aka samu kuyanga haka kyakkyawa sai ya ce to wannan ya ba wa Sayyidina Ali radiyallahu anhu isa daka da ita shi ita ta haifa mishi Muhammadu ibn al-Hanafiya kyakkyawa ne shi ma daga cikin Ahlul Bait amma shi ba jikan Annabi sallallahu alaihi wasallam bane amma duk da haka dai shi ma Ahlul Bait ne tunda dan Sayyidina Ali ne kuma malami ne daga cikin manyan malaman wannan zamanin daga cikin malaman tabi'ai ana sako shi a ciki saboda zurfin ilimi da Allah ya ba shi da wata rana sai dan wani abu ya faru tsakanin shi da Imam Hussein sai shi Ibn al-Hanafiya ya juya ya tafi gida da ya je gida sai ya rubuto wasiƙa ya aiko wa Imam Hussein yace amma bayan haka idan wajen ɗaukaka ake magana ban isa ko me zan yi ban isa in kai ɗaukakar ka ba domin kana da ɗaukakar da ban isa in riske ta ba kuma kana da falala da fifiko wanda ni ban riske shi ba mahaifinmu dai sunan shi Aliyu ɗan Abu Talib da ni da kai duka shi ya haife mu ban fika ba a gun shi kai ma baka fina ba tunda dukanmu shi ya haife mu amma mahaifiyata wata mata ce daga cikin Banu Hanifa mahaifiyarka kuwa Fadima ce yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da a ce za a cika duniya da irin mahaifiyata miliyoyi ko biliyoyi a kawo su cika duniya to gaba ɗayan sun an dunkule su ba su kai mahaifiyarka daraja ba a gun Allah dan haka idan wannan wasiƙar tawa ta riske ka ka karanta ta ina so ka ɗauki mayafinka wato bargonka ka yafa ka sanya takalmanka ka taho zuwa gare ni ka ban haƙuri akan wannan abin da ya faru tsakanina da kai ce ina maka gargaɗi kar ka bari in riga ka samun wannan falalar domin akwai falala ga duk wanda wani abu ya faru tsakaninka da wani ka zama kai ne wanda za ka je ka ba shi haƙuri don ka samu yardarsa abin ya wuce to kana da wata falala da fifiko a gun Allah saboda wannan ƙanƙan da kan da ka yi to ni kuma ba na so ya zama na samu wannan falalar kai baka samu ba shi yasa nake so kai ɗin ka zo don mu shirya abin ya wuce. Imam Hussein radiyallahu anhu yana karanta wannan wasiƙar ai nan take an take sauri idan zuwa wajen kanin nasa Muhammad ibn al-Hanafiya yaje gare shi suka gaisa suka yafe wa juna shikenan abu ya wuce kajifa kawai sun maimaita abin da ya faru tsakanin sayyidina Abubakar da sayyidina Ali radiyallahu anhu sayyidina Ali radiyallahu anhu yace wa Annabi sallallahu alaihi wasallam Abubakar baya mun magana mun haɗu baya fara gaishe ni har sai in ni na gaishe shi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye sayyidina Abubakar sayyidina Abubakar yace eh dalili na ku saboda akwai hadisi da kafara kace duk wanda ya fara yin sallama yana da lada goma mai amsawa kuma yana da lada daya shi sa mun haɗu da Ali dan Abu Talib saboda kaunar da nake mishi nakan yi shiru in jira har sai shi yayi min sallama saboda shi ya samu lada goma ni kuma an amsa mishi in samu lada daya kaji fa eh to kage shine shi yin irin wannan din a wajen karamci kuma da halaye na girma Imam Hussein radiyallahu anhu a zamanin shi babu kamar sa ya kasance shi mutum ne mai kyauta mai karamci mai kuma yayi matsaloli ga waɗanda suke cikin matsala mai sanyaye zuciya ga waɗanda suke cikin tashin hankali wannan ko ba abin mamaki bane kasancewar shi jikan Imamul Akramina sallallahu alaihi wasallam jikan shugaban masu kyauta sallallahu alaihi wasallam sayyidina Anas dan Malik radiyallahu anhu ya rawaito cewa ba a taba tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu face sai ya bayar wata rana wani mutum ya zo gare shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi tumakai da yawa tsakanin dutsi da dutsi ma'ana kamar a ce ga wani makiken dutsi anan can ma ga wani makiken dutsi tsakanin wannan kwarin da ke tsakanin duwatsu anan tumakan suke dubunnai ne ba ɗaruruwa ba dubunnai ne amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi gaba daya ai mutumin sai ya koma cikin mutanen sa yana cewa ya ko mutane na kuma sunanta domin ga Annabi Muhammad nan yana yin kyauta irin kyautar mutumin da baya tsoron talauci shi wannan hadisi ingantacce ne Imam Muslim ya rawaito shi akan lamba ta 649 haka nan mahaifinsa mahaifin Imam Hussein wato sayyidina Ali radiyallahu anhu shi ma ya kasance mutum ne mai halin girma Kamaluddin bin Talha yake cewa haƙiƙa Imam Hussein ya shahara da halaye na girma da girmama baki da kuma bawa duk mai nema da sadar da zumunci da kuma bawa mai roƙo yakan tufata wanda ya ganshi cikin tsaraici yakan kosar da wanda ya ganshi cikin yunwa yakan bawa wanda ake bi bashi ya biya masa bashinsa yakan karfafa mai rauni yakan tausaya ga miskinai da marayu da sauransu yakan kuma wadatar da ma'abota bukata wadda dukiya ba ta taba zuwa hannunsa ba face sai ya rarraba ta ga ma'abota bukata hadasir namu Awiya radiyallahu anhu ya san shi da waɗannan sufufin ya kasance yana aika mishi da hadaya kamar yadda yake aikawa ga sauran manya-manyan sahabbai na Madina wata rana sayyidina Muawiya radiyallahu anhu da kansa yana bada labari ga waɗanda suke zaune tare da shi yana bada labari ga duk waɗanda aka aika wa kyaututtukan nan yana bada labari yanzu haka wani kaza da kaza zai yi da abin da aka aika mar ya zo kan Imam Husaini sai yake cewa amma Husaini ya kasance idan hadaya ta je hannunsa yakan fara da miskinai da kuma marayu wato ƴaƴan mutanen da suka yi shahada a yakin Siffin tare da mahaifin shi waɗanda suka raka sayyidina Ali radiyallahu anhu wajen yakin Siffin suka yi shahada a can to irin ƴaƴan su Imam Hussein yake fara rarrabawa duk wata dukiya ta zuwa hannun shi idan wani abu ya ragu a hannun shi sai ya sa a sayo mishi raƙuma sai ya soke su a fiɗi a rarraba naman ko kuma ya siyo madara mai yawa ya shayar da ita ga miskinai da marayu da sauransu wata rana sayyidina Usama bin Zaid radiyallahu anhu bai da lafiya Usama bin Zaid radiyallahu anhu bai da lafiya yana cikin wani irin hali yana cikin jinya wanda yana dabda rasuwa Imam Hussein ya shiga domin duba shi sayyidina Usama yake cewa wayyo bakin ciki na Imam Hussein sai ya ce mishi menene ku bakin cikin naka me ya dame ka sai ya ce wallahi bashi ake bina mai yawa dinare 60,000 ake bina Imam Hussein sai ya ce ka kwantar da hankalinka zan biya maka sayyidina Usama sai ya ce ina tsoron kada in mutu kafin ka biya sai ya ce in Allah da kafin ma ranka ya bar jikinka zan biya nan take Imam Hussein yayi umarni aka ji aka dauko kudi a gida aka biya masa bashin tun kafin ya rasu shi sayyidina Usama bayan ya rasu Imam Hussein ya mishi addu'a sannan ya sanya ruwan sanyi ya shafe mar fuskar shi ya rufe mar idanunsa irin da yadda ake wa mamata duk da cewa kuma shi sayyidina Usama yana da cikin wanda suka ja baya basu mubaya'a ga mahaifin Imam Hussein din ba wato sayyidina Ali radiyallahu anhu amma kaga duk bai kalli wannan ba sayyidina Anas radiyallahu anhu ya ruwaito cewa na kasance wata rana a wajen Imam Hussein sai ga wata yarinya wato baiwa ta shigo gari shi a hannunta akwai dan wani kasko haka wanda akwai turare a ciki sai ta gaishe shi ta kawo wannan turaren ta ajiye a gaban shi Imam Hussein sai ya kira ta yace na enta ki sayyidina Anas radiyallahu anhu sai abin ya bashi mamaki yace baiwa ce fa ta shigo gare ka ta kawo maka turare amma nan take suka yanta ta yace kwarai kuwa yace ai naji Allah subhanahu wataala yana cewa wa idza hujitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsani minha aw rudduha idan aka gaishe ku da wata gaisuwa to ku mayar da gaisuwar da tafi wannan kyau ko kuma yi koko ku mayar da gaisuwar da take daidai da wannan yace to ta zo ita ta gaishe ni sai na duba na ga gaisuwar da zan mata wacce ta fita ta kyau shine yantar da ita domin babu abin da tafi bukata a rayuwarta kamar inci Imam Hussein radiyallahu anhu ya kasance wata rana yana zaune a cikin masallacin kakansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwar dan uwansa Imam Hassan a lokacin Abdullahi ibn Zubair yana zaune shi ma a cikin masallacin haka nan Utbatu dan Abi Sufyan shi ma yana cikin masallacin sai ga wani bararaban kauye yazo akan taguwa ya daure taguwa ta sa wato raquma sannan sai ya shigo cikin masallacin ya tsaya wajen Utbatu dan Abi Sufyan ya ce mishi bayan yayi sallama ya amsa mishi sai wannan bararaban kauye ya ce mishi tausayi ne ya faru gare ni na kashe wani dan baffana kuma yanzu an nemi in biya diyya yace ko za ka taimaka min ka dan bani wani abu in biya diyyar sai shi Utbatu dan Abi Sufyan ya daga yace eh sai ya kira wani bawan sai ya ce ba shi dirhami 100 ita fa diyyar dirhami 10,000 ce yace a bashi dirhami 100 sai wannan bararaban kauye yace ba haka nake nufi ba na zata zaka biya min diyyar ne gaba dayanta in dai dirhami 100 ne bar abinka bararaban kauye sai ya juya daga gare shi sai ya tafi wajen Abdullahi ibn Zubair daga fa a cikin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam yaje ga Abdullahi ibn Zubair ga abin da ya same shi Abdullahi ibn Zubair sai ya ce a bashi dirhami 200 bararaban kauye nan sai ya mayar mata kayan sa yace ba kuma abu shi kawai sai ya mada wajen jika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Imam Hussein ya gaya mishi bukatar sa Imam Hussein sai ya ce a kawo mishi dirhami 10,000 yace wannan na baka ne domin ka je ka biya diyyar ka sannan sai ya ce a sake kawo wata dirhami 10,000 aka kawo shi to wannan kuma na baka ne domin ka je ka tada komadarka kai maganin talauci ai nan take shi ma sai ya sabu waka saboda ya rasa godiyar da zai yi sai ya sabu waka yana rangaji yana yabo a cikin wakar yake cewa na nemi taimako duk inda zan nema yace amma na rasa mai tallafa mu sai da nazo wajen ya'yan gidan karamci jika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadanda taurarin dake cikin sammai ma gaisuwa suke gare ku hasken tauraron ma bai kai hasken dake cikin zukatanku ba yace babanka da wannan halin na girma ya shugabanci dukkan masu girma yake ta dai yaban shi to kaga wannan ba shine hali irin na ahlul baiti akwai kisoshin nashi da dan dama to kuma gashi lokaci yayi wanda ya kamata mu sallah ina ganin insha Allah wannan zamu dakata insha Allah sai a darasi na gaba na ranar talatan Allah ya kai mu zamu dora daga inda muka tsaya da fatan Allah ya kara mana so da kauna da girmamawa da kuma koyi da iyalan gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa ridwanullahi alaihi wadannan bayin Allah dukkan imani da kuma kyautatuwa tana cikin koyi da su duk abin da kaji dangane da wadannan bayin Allah to su suna kwatanta abin da suka jini daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin duk wani hali na girma cikewarsa shine halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga irin wayannan halayen nasu halayen irin na ma'aiki alaihi salatu wassalam to irin halaye ne wadanda ke mayar da abokin gaba ya zama babban masoyi mutumin da yake neman ka yau yana neman ina kake ya kashe ka sai ya ganshi gobe kuma an zo da shi ake baka kariya to saboda haka haka ya kamata mu zama kada mutun ya zama kana da abokin gaba kana gaba da wani wani ma kana gaba da shi wani ma kana gaba da shi wannan ba didi bane ba hali ne irin na musulunci halin musulunci shine ka zama mai hali na kware karka kwana da haushin kowa karka wuni da haushin kowa karka tanadi mummunan abu a ranka zaka yi wani kada ka tanadi mummunan fata kana fatan wani mummunan abu ya samu wani ka zama koyaushe ka zama kai mafaka ne ga wadanda suke cikin tsanani wanda ke cikin tsanani in ya zo gare ka yana tsammanin ko bai samu bukatunsa gaba ɗaya ba dai zai dan samu wani abu daga gare ka kada mutum ka zama kawai iya bukatar kanka kawai da iyalanka in Allah ya buɗa maka kai maka buɗa wa wasu da haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara buɗa maka saboda duk waɗanda suka samu abin da suka samu na girma da kusanci da Allah subhanahu wa ta'ala sun same shi ne ta wannan halin kyawun halaye irin waɗannan da su ake samun kusanci da Allah mutum sai ya kwana yana ibada ya wuni da azumi ya kwana yana sallah amma in ba Allah ya taimake shi da kyakkyawan hali ba sai kai hali na karamci kwaya daya sai ka fi shi lada a rana ɗaya sai kai halin karamci kwaya daya wanda zai baka ladan ibadar mai ibada ta shekara 70 ma ko shekara 100 ma saboda hali irin waɗannan da sun fi kowanne aiki tsananin nauyi a cikin mizanin bawa a ran alkiyama kuma ba a samun irin waɗannan halayen sai ta hanyar kokarin kwatantawa ka ji labarin salihan bayin Allah kai kuma kai kokarin kwatantawa domin neman kusanci da Allah subhanahu wataala waɗannan kyawun halayen su ne sunnar waɗannan su ne sunnar su ne waɗanda in ka yi riko da su kai ne ahlus sunna amma duk yadda ka kai da cewa kai ahlus sunna ne in baka koyi da waɗannan halayen na annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya take baka cikin ahlus sunna sunna cikakkiyar sunna ita ce ka zama mai hakuri ka zama mai girmama na gaba ka zama mai kyauta ka zama mai karamci ka zama mai yafewa ka zama mai kame harshenka kada a ji mummunan abu daga harshenka yana fita to wannan shine koyi da halayen ma'aiki alayhi salatu wassalam uwa uba kuma ka zama mai gaskiya fili da boye ka zama mai rubun amana koyaushe ka zama ku haila mai fadar gaskiya ko akan waye ta zo ko akan kanka ne ko akan makusancinka ne ka zama kuma mai tawadu mai kankan da kai kada zama mai girman kai kana ganin kai ka fi suwa na daraja kai ka fi suwa ne kai kaza kaza kai ka fi karfin kai kaza kada mutum ya zama haka Allah ya kiyaye mu Allah ya taimake mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Allahumma salli ala sayyidina muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina muhammadin fil akhirin wa salli ala sayyidina muhammadin fil malil ala ila yawmiddin wa ala alihi wa sahbihi fi kulli waqtin wa hin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين